الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أسعد النبيين وإمام المرسلين سيدنا نبينا محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، ومن دعا بدعوته واستنى بسنته إلى يوم الدين. وسبحانك اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. أما بعد، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. آمنا ما الله سبحانه وتعالى وديا دي ساكتا وما أولنا رانا تا لاربا وان دا يوكو دي بكوي دا شعبان كو تقوس دا شعبان هجرة مزا الله صلى الله عليه وآله وسلم لغا مكة إزوا مدينة شكرا جبو دي دا تجيبو دا أربعين دا دايا wanda ya daidai da 1 ga watan 4 shekara ta 2020 miladiya. Dan ci gaba da shiri namu a wannan radio mai albarka Iza'atul Khair, wanda ainafin muka matakin fasiru ila Allah, mu koma mu duka mu baki ɗaya zuwa ga Allah subhanahu wa ta'ala, kan wanga hali da wanga yanayi da muka shiga. Idan muka koma ga Allah subhanahu wa ta'ala, Allah subhanahu wata'ala zai hidda mu cikin halin da muke ciki. Wanda a wancan zamanin jiya da shekaran jiya mun ga cewa wanga hali da muke ciki da kuma wanga yanayi da muke ciki, wannan annoba wadda ta samu duniya, wanda kusan kowa ya shiga cikin fargaba, kowa ya shiga cikin tsoro, kowa ya shiga cikin zaman dardardar, kan wanga hali da muke ciki, sai muka ga a matsayin mu na musulmai yana da kyau duk abin da ya zo mana mu dora shi bisa ga aqida, kan mu yarda wani abu ya zo ya sa mu raba aqidar mu, raba da aqidar mu, rasa aqidar mu, mu raba da karantarwar manzo Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam. A wannan annoba da take faruwa a duniya ya ƴan uwa, abu ne wanda ya tsoratar da duniya baki ɗaya, kamar yadda muka yi bayani a baya, wanda kowa ya tsaya an kai matakin la haula wala quwwata illa billah. Abu ne wanda yake mu a matsayin mu na musulmai mun riga mun san aya ce daga cikin ayoyin Ubangiji subhanahu wata'ala, kudura ce daga cikin girman kudurar Ubangiji subhanahu wata'ala. Za mu maida al'amuran mu ga Allah. Allah subhanahu wa ta'ala shi ne wanda ke da ikon komi. Allah subhanahu wa ta'ala idan ya ga dama sai ya tafiyar da mu, in ya sha yuzhibukum wa ya'ti bi khalqin jadid wa ma zalika 'ala Allah bi aziz. In Allah ya ga dama sai ya tafiyar da mutanen duniya baki ɗaya kakaf, ya zo da wasu mutanen, wannan ba abu bane da ya bawaye Ubangiji subhanahu wa ta'ala. Don haka ya ƴan uwa, daga cikin abin da ya kamata kai musulmi ka dora aqidarka akan shi, kan dadi kan abin da ya gabata a baya, dukkaninmu mu tuba ga Allah subhanahu wata'ala, mu koma ma Allah subhanahu wata'ala ta hanyar aikata ayyuka nagari da nisanta miyagun ayyuka da nisanta saba ma Allah da saba ma manzo Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam, da yin abin da Allah subhanahu wata'ala ya umurce mu mu yi, da nisantar abinda Ubangiji subhanahu wa ta'ala ya hane mu. Wannan yana daga cikin abinda zai hidda a duniyar nan cikin wannan annoba da ake ciki, yana daga cikin abinda zai sa duniya ta samu kanta cikin sukuni, ta samu kanta cikin natsuwa. Mutane jarabawa Ubangiji subhanahu wa ta'ala takan zo ma mutane idan ya zamanto mutane sun bar shiriyar Allah, idan ya zamanto mutane sun bar karantarwar manzo Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam, to wannan ita ce sunnar Allah subhanahu wa ta'ala a rayuwa, sunnatullahi tabaraka wa ta'ala fil haya, sunnar Allah subhanahu wa ta'ala a ainafin rayuwa. Don haka ya ƴan uwa, mu tuba ga Allah subhanahu wa ta'ala, mu yi kokari mu koma ma Allah subhanahu wa ta'ala, domin duk wani abu da zai samu dan adam, to mu sani cewa ba wanda ya isa yayi wannan abin sai Ubangiji subhanahu wata'ala. Shine wanda yake karba kiran mai kira, shine wanda yake yayi ma bayi kunci da damuwa, amman yujibul muttar iza da'ahu wa yakshifu su,
ba wanda yake iya karba ma mutumin da yake cikin kunci yake cikin wani yanayi kuma ya yayi mai damuwa da kunci in ba Ubangiji subhanahu wata'ala ba to don haka mu koma ma Allah subhanahu wata'ala Allah yana karbar tuba wa huwa allazi yaqbalu at-taubata an ibadihi wa ya'fu an as-sayyi'at wa ya'lamu ma taf'alun Allah subhanahu wata'ala shine mai karbar tuba ga bayin shi idan suka roƙi tuba zai yahi masu ya yahi masu kurakuran su kuma Allah ya san mi kuke aikatawa Allah subhanahu wata'ala shine ke karba mana wa yastajibu alladhina amanu wa 'amilu as-salihat wa yaziduhum min fadli wal kafirun lahum adhabun shadid Allah yana karba kiran waɗanda suka yi imani suka yi aiki na ƙwarai ya dada musu daga falalatai lalle kahirai suna da adaba azaba mai tsanani a gobe kiyama manzo Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam ya karantar da mu hadisin ibn majah wanda annabi sallallahu alaihi wa sallam ya kira mutanen al-muhajirun yace ya ma'ashar al-muhajirin khisalun khams inibtulitum bihin wa nazalna bikum wa a'udhu billahi an tudrikuhun annabi sallallahu alaihi wa sallam dan ya nuna hadarin abin sai da ya kira al-muhajirun domin al-muhajirun sun yi al-ansar falala al-muhajirun sune waɗanda suka karɓi musuluncin tunda zafi-zafin shi tun ana yin musuluncin kamar saban garwashi a hannu shi yasa a al-Qur'ani ma Allah yakan fara gabatar da al-muhajirun sannan ya kawo al-ansar to shine nan manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya kira su yace masa akwai wasu ɗabi'u guda biyar da halaye guda biyar inibtulitum bihin in aka jarabce ku da waɗannan ɗabi'un aka jarabce ku da waɗannan halaye ma'ana kuka samu kanku kuna aikata su sai annabi yace wa nazalna bikum kuma aka samu waɗannan ɗabi'u da halaye sun sauka a cikin ku yace kai wa a'udhu billahi an tudrikuhun annabi sallallahu alaihi wasallam yace ina neman muku tsari ga Allah ka Allah ya sa ku riski waɗannan abubuwa to daga ciki mu dauki abin da yake da alaka da wanga yanayi da muke ciki sai manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yace lam tazharil fahishatu fi qaumin qad hatta yu'linu biha illa fasha fihim at-ta'un والأوجاء التي لم تكن مضت في أسلافهم الذين مضوا النبي صلى الله عليه وسلم يتي باين دزاء الباشا تبينا أبين الباشا باين دزاء الباشا تبينا أتشون وتمتاني سنسنسن حتى يؤلنوا بها كما أنا بين الباشا كما أنا غنم ما سأل الباشا سنا بين الباشا دوكاتا كي أيكي أكنس أنكك آم هننسو أنك هناسو an ki masa hannunka mai sanda suna bayyana wannan alfasha din su yi alfasha su bayyana anan laihi biyu ne akwai laihin aikata alfasha akwai laihin ainihin bayyana alfasha shi yasa Allah subhanahu wataala ya hana yace ka a kusanci alfasha wala taqrabul fawahish ma zahara minha wa ma batan ba wai ka ai alfasha ba alqurbu min alfawahish kusanta alfasha din ne Allah ya hana kaga wannan ke nuna maka min babil aula ita alfasha din haramun ne domin Allah subhanahu wataala ya hana ayi kusanci zuwa ga alfasha sai yace abinda ya bayyana da abinda ya boyata duka na alfasha ta sarari da ta boye duka Allah yace ka a kusanta to a wannan hadisi sai manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yace ba yanda za a yi alfasha ta bayyana daya kenan sannan kuma a ci gaba da bayyana alfasha din biyu kenan idan aka samu al'umma haka illa fasha fihim at-ta'un manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yace annoba sai ta bayyana a cikin wannan al'umma wal auja da cututtuka allati lam takun madat fi aslafihim alladina madaw wadda alfasha da annoba da cut ainafin annoba da cututtukan da iyayensu da kakanninsu ba su san shi ba kenan wanga hali da muke ciki yanzu ga wata annoba ta yadu a duniya ba wai iyayi da kakanni ba a'a mu a shekarun mu nan duk mai wasu kananan shekaru bai taba jin waɗannan abubuwa ba waɗanda su da kansu masana suna mamaki waɗannan ƙwayoyin cututtuka wanda ba a maganinta sai an sa na'ura in an sa na'ura ma sai an yi zoom an ƙara girmamawa a ga waɗannan abin kaga cuta ce wanda duniya bata santa ba to ina mafita me ya kawo wannan abin sai annabi sallallahu alaihi wasallam a matsayin mu na musulmi sai ya karantar da mu bayyana alfasha da aƙiƙa mu hannun masu alfasha a ci gaba da alfasha a cikin duniya a ci gaba da bayyana alfasha yana daga cikin abin da ke jeho al'umma cikin wanga hali da muke ciki shi yasa a wani hadisin manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yace idza zahara zina war riba fi qaryatin faqad ahallu bi anfusihim adhab Allah. Idan riba ta bayyana a cikin al'umma, idan alfasha ta bayyana a cikin al'umma, wannan al'umma ita da kanta ta jawo azabar Allah, tace Allah ya azabtar da ita, ita ta jawo makanta ukubar Allah, ita ta jawo makanta annoba. Kenan ya ƴan uwa, dole mu tuba ga Allah subhanahu wataala. Alfashan nan a nisance ta, masu doka su kama duk wani mai bayyana alfasha da mai aikata alfasha, a masa hannunka mai sanda, a tsoratar da su, a yi doka ta yi aiki a kansu. Idan muka yi haka, mun tsara dokar Allah, mu kuma Allah subhanahu wataala sai ya dauke mana wannan hali da muke ciki. Kenan a matsayin mu na musulmi, mu tuba ga Allah subhanahu wataala. Masu aikata wasu laifuffuka daga cikin mu, mu yi kokari mu tuba, mu roki Allah subhanahu wataala gafara, Allah subhanahu wataala zai yahi mana. Mu nisanci alfasha, idan muka nisanci alfasha, Ubangiji subhanahu wataala zai yahi mana wanga hali da muke ciki. Allah subhanahu wataala zai kawo mana saukin rayuwa, Allah subhanahu wataala zai kawo mana sa'ida. Don haka ya ƴan uwa, mu kalla cewa babu wani abu da zai faru a yau, ko duk abin da kage yake faruwa a yau a duniya, na musibu da cututtuka da annoba da tsoro da zaman dardardar da firgici da razani, ba komai bane ba illa sababan abin da hannayenmu suka aikata na zulubai. Mu muka shawo makan mu, wama asabakum min musibatin fabima kasabat aydikum wa ya'fu an kaseer. Allah ya ce babu wata musiba da za ta same ku, babu wata annoba da za ta same ku, illa face ta dalilan abinda hannayenku suka aikata. Sai Allah subhanahu wataala ya ce dan ma Allah yana yahe da yawa, kadiba huwa ya'fu an kaseer. Sai Allah ya ce dan ma Allah yana yahe laihikan da yawa, da dun laihi dai in muka yi Allah ya kama mu. Da yanzu Allah subhanahu wataala bai bar mu abu sadoran kasa ba, to amma Allah yana yahe da yawa, to shi yasa sai Allah ya nuna mu duk abin da muka samu kanmu na wani hali da wani kunci. Allah subhanahu wataala ya nuna mu cewa dalilin abin da muka kasance muna aikatawa ne. Kenan sai mu koma ma Allah subhanahu wataala. Zahara al-fasadu fil barri wal bahri bima kasabat aydin nas liyudhiqahum ba'da allazi amilu la'allahum yarji'un. Allah ya ce ainihin banna ta bayyana, wanda idan aka ce banna, kalma ce mai fadi, sata yana daga cikin banna, kamar yadda ƴan uwan Annabi Yusuf suke cewa qalu tallahi laqad alimtum ma ji'ina linufsida fil ardi wama kunna sariqin. To banna kalma ce mai fadi, to shine anan sai Allah ya ce banna ta bayyana a sarari da cikin teku na dalilin abinda mutane suke aikatawa. Wasu malaman tafsirin suka fasara cewa zahara al-fasadu fil barri wal bahr, ana nihin ta yadda al'umma kowa ya zama mabannaci, kowa ya zama azzalimi, kowa ya zama baya da gaskiya, kowa ya zama to baya bin dokar Allah, shine zahara al-fasadu fil barri wal bahr. Kowa idan ka diba kowa a matsayinya, kowa a wurin aikinya, kowa a nakalkashinya, kowa a nan mai mu'amala da shi, sai ya zamanto yayi zalunci, sai ya zamanto yayi banna, sai ya zamanto yayi almundahana, sai ya zamanto yayi zambacin aminci. To inda haka ne Allah ya ce to idan kau bala'i ya zo, idan annoba ta zo, bima kasabat aidin nas, na dalilin abinda ku mutane hannayenku suka aikata, sai ya ce liyuziqahum ba'da allazi amilu, dan a ƙarshe Allah subhanahu wataala ya dandana muku sashen wani abu da kuka aikata. Kaga sai bai ce liyuziqahum allazi amilu, dan da Allah cewa domin ya dandana mu abinda muka aikata da mun shiga uku, sai ya ce a ba'da allazi amilu, wani sashi daga cikin abinda muka aikata, muke aikatawa na saba Allah, shine sai Allah ya dauki lauhi guda, sai Allah ya buge mu da shi, da dillai haka za a bugan mu da shi, da Allah subhanahu wataala bai bar kowa a basadoran kasa ba. Don haka ya ƴan uwa, dole mu koma ma Allah subhanahu wataala, mu kaskantar da kanmu ga Allah subhanahu wataala, mu koma ma Allah subhanahu wataala. Falaula izja'ahum ba'suna tadarra'u walakin qasat qulubuhum wa zayyana lahum ash-shaytanu ma kanu ya'malun. Ina ma lokacin da azabar Allah ta zo, lokacin da ibtila'i ya zo, lokacin da annoba ta zo, dukkaninmu mun kaskantar da kanmu ga Allah, mun je mun koma ma Allah subhanahu wataala. Sai Allah ya ce walakin qasat qulubuhum, zukatansu sun kekeshe, ga azabar Allah ta zo, ga annoba Allah ya turo, malmakon a koma ma Allah, sai aka koma ana dubaru, aka koma ana inda wa zayyana lahum ash-shaytanu ma kanu ya'malun, kuma abinda muke aikata na zinubi sai shaytan ya mantar da mu ma muka ga kamar ba wani laifi bane muke, kamar wai annobar da ta zo ba dalilin laifukan da muke yi bane ba, ba Allah subhanahu wata'ala ya kama mu bane. Don haka ya ƴan uwa, wannan yana daga cikin mataki da ya kamata mu musulmai mu dauka mu tuba ga Allah subhanahu wata'ala. Abin da gaba ya ƴan uwa musulmi, irin waɗanga cututtuka da annoba wadda take zamantowa, annoba wadda take ratsawa, wadda take tafiya tahiya, wadda take ban mamaki, wannan azaba ce da Allah yake aikowa ga kafirai, azaba ce ga masu sabo, azaba ce ga munafikai, azaba ce ga mujrimai, amma rahamar Allah subhanahu wata'ala ce ga mu'minai. Mu a matsayinmu na musulmi mun san wannan. Hadisin manzo Allah sallallahu alaihi wasallam, hadisin ummuna Aisha radiyallahu anha yana nan cikin sahih Muslim. Manzo Allah sallallahu alaihi wa alihi wasallam, Aisha tace na tambaye manzo Allah sallallahu alaihi wa alihi wasallam dangane da annoba, sai yace innahu azabun yab'asuhu ala man yasha'u faj'alahu rahmatan lil mu'minin. Annoba azaba ce da Allah yake aikowa ga wanda ya ga dama daga cikin mutane waɗanda ba mu'minai ba. Duk wanda ba musulmi ba idan wannan annoba ta kama ya, wannan hadisin sai ya nuna mana azabar Allah ce akan shi. Amma faj'alahu rahmatan lil mu'minin, sai Allah ya sa hakan ya zamanto rahama ce ga mu'minai, tausayi ne ga mu'minai, jin kai ne ga mu'minai. Duk mu'minin da wata annoba ta yaru sai ya kamu da wannan annoba din, sai ya hakura, fa sabara wahtasaba, yayi hakuri ya maida al'amuran shi ga Allah, yayi jiran Ubangiji subhanahu wata'ala ya saka mai da kyakkyawan sakamako, to wannan yana da ladar ajrul shahidi, ladar mutumin da ya shahada yana da lada. Kenan mu a matsayinmu na musulmi mun yi imani da cewa wannan annoba da Allah subhanahu wata'ala ya turo, idan mummuni ya kama da ita, to tana zame mai rahama ce da tausayi, kamar yadda wannan hadisi na ummu na Aisha nuna cikin sahih Muslim daga manzo Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam. Zai zamanto abu ne da Allah ne ya kara mai girma, abu ne da Allah subhanahu wata'ala ya da Allah ya kara girmama matsayin shi a wajen shi subhanahu wata'ala. Manzo Allah sallallahu alaihi wa sallam ya nuna za a baya ladar shahidi, kaga wannan sai ya nuna maka a matsayinka na kai musulmi, bayan duk ka mai da al'amuranka ga Allah, bayan ka yarda cewa Allah subhanahu wata'ala shi yayi, Allah subhanahu wata'ala shi ya dora ma, Allah subhanahu wata'ala kuma shi ya isa ya zamanto ainihin ya yayi ma, ba wanda ya sai yayi maka. A karkashin wannan ya ƴan uwa, a matsayinmu na musulmi, kan mu yarda me abinda zai wasa da aqidar, abinda zai taba mana aqidar, abinda zai taba mana imanin, abinda zai taba mana tsoron Allahmu, abinda zai taba mana alaƙar mu da mahaliccin mu subhanahu wata'ala, abinda zai sa mu samu kanmu cikin wani hali kamar yadda nayi bayani a wancan zama. Duk iya wadda wata annoba dake da kai a duniya, makuratta duk abinda take ga kai na ta halakar da dan adam, bata kai matsayin imani ba da aqida, domin duk wannan annoba duk abinda zai samu dan adam makura abin shine dan adam ya rasa rayuwa. Amma idan na rasa imani, idan na rasa tsoron Allah, idan na rasa ingantacciyar aqida, wannan abin zai zamanto kai hasarar duniyarka da lahirarka. Kaga sai ya zamanto ashe sakin aqida da sakin musulunci yahi wacce annoba illa ya ainihin hadari, yahi ta ainihin mugunta, yahi shi mugun abu, domin zai saka ka rabar da addininka, zai saka ka rasa lahirarka. Don haka ya ɗan uwa musulmi, duk abu idan ya zo mu bari masana su tattauna waɗannan abubuwa. Abin da yake da alaka da wannan yanayi, meye za a yi? Ahalin zikir a wannan wurin ba mu da irin likitocinmu, dole likitoci na wurin su ne, fasalu ahalin zikir in kuntum la ta'lamuna, za mu saurara mu zira ido. Abin da suka ba mu na karantarwa da ta'alimatu da dokoki da kaza, mu kiyaye shi, su ne ahalin zikir a wannan wurin. Ba zancan kuma mu ce a'a ba za mu yi ba, a'a za mu bi dokokin da suka ba mu, amma ba su ke ba mu lafiya ba, domin annabi ya ce innamat tabibu huwa Allah, mai bayar da lahiya mai warkarwa shine Allah. Amma Allah subhanahu wata'ala ya kawo waɗannan don su nuna mana hanya, amma kuma Allah subhanahu wata'ala shine ke bada lafiya. To sannan kuma a fage na addini, wa anna addu'o'i zami, yaya za a yi mu koma ma Allah? Wannan ma mu bari ga ahlul zikir, su ne malamai, malamai su kadai za su yi waɗannan abubuwa, ba kowa zai kwaso shara ba, kowa zai kwaso kowa, wanda wanga zamanin zaka ga kowa ya zama malami, kowa ya zama shi ma dalibin ilimi, kowa yana da abin da yake ga yana da tacewa, ga addu'a kaza ayi kaza kaza, ga addu'a kaza kaza ayi kaza, ga abu kaza ayi kaza da kaza. Abin da zamu cewa wala taqfu ma laysa laka bihi ilm, inna sam'a wal basara wal fu'ada kullu ula'ika kana anhu mas'ula. In baka da masaniya kan abu, kan ma ka furta bakin shi. Yanzu ka diba abin da yayi a cikin al'umman wanda muke son mu saki aqidan, wai ka bude Qur'ani wai cikin suratul baqara wai akwai gashi, ake ta sa mutane suke tashar ruwa. Wai in ka bude suratul baqara, wata kuma tace suratul ali imrana, wata tace suratul ma'ida, inda abun ba wani abu ne duka shirme ne, aka yi ta yawo da waɗannan abubuwa. Wai idan ka bude akwai gashi cikin Qur'ani cikin suratul baqara, to shi wai abin tambaya shi gashin na ita wannan baqara din ne, inna lillahi amurukum an tasbahu baqara, gashin naka ne ko na waye? Shine muke son mu gano, ba mu san daga ina gashin yake ba. Da Allah ya ce fa zabahu ha wa ma kadu yafaluna, sun yanka wannan sane kai ka ce ba su san su yanka ta, kenan ana wurin lokacin da aka yanka sane yan lokacin ne gashin ya bulle ya shigo cikin Qur'ani. Kaga wannan annoba da muke maka ma za a sa mutane su rasa addinin, a raba mutane da aqidar su. Wani gashi ne ke da kai cikin Al-Qur'ani wanda Annabi ya karanta da kai cewa ka bude akwai gashin ciki? Ko ita suratul baqara ta karanta da kai ka bude akwai gashi a ciki? Ko ko a wani malami ne na Allah ya karantar da al'umma ya ce ga yanan yana da dalili da Al-Qur'ani ko a sunnan manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ko ɗaya daga cikin aikin magabata? Zamanin manzo Allah sallallahu alaihi wasallam abin nan ya faru, zamanin sahabbai abin nan ya faru, ba wani sahabi da aka samu ya ce a dauko akwai gashi cikin baqara, babu shi. In ka law kana khairan, da su ne za su fara yin wannan abin, ba mu ba. Haka aka zo mallaka akai ta wannan abin mallaka Abubakar akai ta doyi gashi, ana ba mutane wai sai a ce a wanke cikin ruwa wai gashi a sha. Wani shedanin aljani ne ke wasa da ku, ku yi hatara. Wallahi al'umma musulmi ku rike addinin ku, ku yi hatara. Wannan abin Annabi sallallahu alaihi wasallam bai karantar da mu ba. Idan wannan abin muke so mu dawo karantarwar manzo Allah sallallahu alaihi wasallam cike take da irin waɗannan abubuwa na neman tsari. Yanzu a darasin mu na farko da muka yi, ba mun ga Annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce ba in ana annoba darasin mu na shekarar jiya ba, in kana gagari kakka hita, in kana waje kakka shigo, in kana cike kakka hita. Ba mun ga Umar ibn al-Khattab ya zo ya shiga kasar Sham ba lokacin da bayan an gama yaki ba, sai Abu Ubaida suka hana ya shiga ba, manyan sahabbai suka hana ya shiga. A ƙarshe me ya faru? Ba Umar ibn al-Khattab tare sahabbai shawara ba, mun gani a darasin mu na farko ya kira al-Muhajirin ya nemi shawara su, ya kira al-Ansar, ya kira mashayikhatu Quraysh. A ƙarshe dai Umar bin Khattab yace ba za ka shiga ba. Ha ake ce ma Umar tafirru min aqdarillah, yace eh nafirru min aqdarillah ila aqdarillah, muna gudu daga kadarin Allah zuwa wata kadarin Allah. Wannan duka ba daukar matakai bane na addini da akai. Da yanzu ba sai Umar yace a abuɗe Qur'ani akwai gashi cikin suratul baqara a dauko a shiga man mu sha mu shiga ba. Yanzu ina abubuwa na tsari da manzo Allah sallallahu alaihi wa alihi wasallam ya karantar da mu. Katiba yadda jahilci yake ga al'umman musulmi. Al-Qur'ani na littafi ne na shari'a, ba littafi bane wanda ke jiran kullun daga wani abu da tarihi ya faru wai sai a bude al-Qur'ani a tsakuro a ce ai da ma wannan ayar Qur'ani ta yi bayani daga wuri kaza zuwa wuri kaza, kalma dubu kaza ce daga wuri kaza zuwa wuri kaza, harafi kaza ne, kaga ana shekara 2020. Idan wannan wallahi duk wasa da al-Qur'ani ne, wannan rashin sanin kimar al-Qur'ani ne. Al-Qur'ani ba littafi bane wanda zai tsaya wai in tarihi ya faru al-Qur'ani ya zo ya gaskata, a'a sai dai shi tarihin abinda ke faruwa ya zo ya ba abinda al-Qur'ani ya ce. Wannan al'umma musulmi ne ya hatara. Littafin nan ba mu da daraja, ba mu da kima wanda ya huce al-Qur'anin nan. Kam me ran yi wasa da littafin mu, kam mu wulakantar da littafin mu. Akwai tsari da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya karanta da masai kaje ba dan gashi ba. Ina ayatul kursi? Manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ai akwai tsarin da mallaka baka kuna tsari na azkar ko? Akwai ayatul kursi? Karanta ta ba tsari bane ba manzo Allah sallallahu alaihi wa alihi wasallam ya karantar da mu ba? Tana tsari ba, in ka karanta ta da sahi Allah zai baka malaika mai gadin ka hammiyan ma, in ka karanta ta da yamma har gobe da sahi ba, in ka karanta wanda shi da kan ya shedan din ba ya nuna ma Abu Huraira ba cikin hadisin sadaka ka huwa kazubu ba, ba Abu Huraira shedan din da kan ya rubuta ya nuna mai cewa ba ya karanta ayatul kursi za ta zama to yana maganin shi ba, to ina maka kai ta? Ya zai ba za mu koma ga addinin ba, mu koma ga karantawar manzo Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam ba? Ina abinda manzo Allah sallallahu alaihi wa sallam ya karantar da mu ga sunan wurin? Manzo Allah sallallahu alaihi wa sallam yake cewa babu wani bawa mumuni wanda zai karanta da sahi ko da yamma bismillahil ladzi la yadurru ma ismihi shay'un fil ardi wala fis sama wa huwa as-sami'ul alim annabi yace ka karanta su uku in kai haka ba wani abu da zai cutar da kai kaga wannan ba sai ka taiba da gashi ba ina karantarwar manzo Allah sallallahu alaihi wasallam idan zaka hitowa daga gidanka zaka hitowa daga gidanki zaka hitowa daga gidanku zaka hitowa daga gidanku in ce bismillahi bismillahi tawakkaltu ala Allah wala haula wala quwwata illa billah annabi yace idan kace haka za a ce maka hudita wa kufita wa wukita me kace bukata bayan wannan kuma ina karantarwa manzo Allah sallallahu alaihi wasallam duk mutumin da ya sauka wani wuri ya tsaya a wani wuri ya yadda zango a wani wuri ya ce a'udhu bi kalimatillahi tamma min sharri ma khalaqa annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce ba abin da zai cutar da shi har sai ya bar wannan wurin ga sanan abubuwa da yawa na karantarwa manzo Allah sallallahu alaihi wa alihi wasallam don haka ya ɗan uwa mu yi hatara da aqidar mu kan ta tafu kan mu abin da zai ainafin taba mana aqidar mu wannan duka yana daga cikin abin da ya kamata ainafin mu ainafin lura da shi sannan ya ɗan uwa abu na gaba wanda zai gyara mana aqidar mu wanda zai sa mu lura da waɗannan abubuwa yayin mu yi kokarin ganin cewa mun nisanci miyagun ayyuka miyagun ayyuka da masu aikata su mu nisance su shi yasa sahabin manzo Allah sallallahu alaihi wasallam an-Nu'man ibn Bashir yake cewa innal halakata kullal halaka an yu'mala bis sayyiati min al-bana yace halaka dukkan halaka ita ce kanzu cewa ana aikata miyagun ayyuka lokacin da bala'i da annoba ta sauka a cikin duniya wannan ita ce babban halaka ma'ana lokacin da abu yazo a lokacin yaka kamata mu zamanto dukkanin mu kowa da kowa din mu ya zamanto da Allah yake cewa fa firru ila Allah din nan mu ruga mu koma ga Allah subhanahu wataala fa aina tazhabun ina zamu taya mu samu makafa ai la haula wala quwwata illa billahi babu dubara babu karfi babu yanke ko yake duk mu gama abin namu wallahi sai dai mun dawo mu Allah subhanahu wataala dole ne mu dawo mu Allah subhanahu wataala dole mu koma ga abinda Allah subhanahu wataala ya ainafin umarce mu sannan yana daga cikin abinda zai hidda mu cikin wannan annoba ya ɗan uwa a samu ana umarni da kyakkyawa ana hani daga mummuna wannan kuma aikin malamai ne da aikin shugabanni waɗanda Allah subhanahu wataala shi malami sai dai ya karanta aya ya karanta hadisi amma shugaba shi za ya tsaya dauki doka in ya dauki doka kuma dole aiki to wannan aiki ne wanda yake dole ne kowa yi yanzu ka diba ka gani dauki babban birni niyami yanzu ba azar doka ba daga lokaci kaza ba zuwa lokaci kaza ba hita ba a da yanzu in ka dauka da daddare mutanen da ke taya a saba ma Allah aje wurin kada kada aje wurin kaza aje wurin kaza malamai sun yi wa'azi an nisanci waɗannan abubuwa kida kida ba kyau kaza kaza ba kyau ikhtilati cakuduwa da maza da mata ba kyau amma da yake masu doka da shuni doka da oda suka azar doka yanzu kai ka hita ka je wajen saban Allah tai an karanta ma aya baka ba yanzu kai aya guda ce za mu ciwa kai aiki da ita wati'ullahi wati'ur rasul wa ulul amri minkum tana wurin za mu labuwa mu ka samu wurin shiga amma kaga dole an yi to wannan a lokacin da ake cikin annoba dole yawan umarni da kyakkyawa da hani daga mummuna sai yayi yawa in yayi haka sai Allah subhanahu wataala ya dauke mana halin da muke ciki shi yasa manzo Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam ya nuna mana cewa ainafin yin umarni da kyakkyawa da hani daga mummuna hanya ce da take sa Allah subhanahu wataala ya karbi addu'o'in mu hanya ce da take sa Allah ya hidda mu cikin halin da muke ciki manzo Allah sallallahu alaihi wa sallam yace la ta'murunna bil ma'ruf wa la tanhawunna 'anil munkar aw la yushikanna Allahu an ya'ummakum bi 'iqabin thumma tad'uuhu fala yastajibu lakum Annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce ko dai ku yi umarni da kyakkyawa sannan ku yi hani daga mummuna in ba a samu umarni da kyakkyawa ba a samu hani daga mummuna ba Annabi ya ce saura kiris yayi kusa Allah ya game ku da ukuba Allah ya game ku da azaba Allah ya game ku da annoba summa tad'uuhu sannan ku dukufa kowa yazo yana umarni yana riko Allah kowa ana yi ta'addu'a fala yastajibu lakum Allah ba zai karba muku ba a yaushe ne Allah ba zai karba mu ba idan ba a yi umarni da kyakkyawa ba a yaushe ne Allah ba zai karba mana ba idan ba a yi hani daga mummuna ba kaga wannan sai nuna maka yana da gaskin sabubban da zai sa mu hita cikin halin da muke ciki a samu malamai ana yi ta karantar da al'umma ana yi ta yada al'umma a wanga hali ma ya kamata mu koma ma Allah halin da ya kamata kowa mu kaurace mu juna mu zamna mu samu khalwa mu samu ri da zamu kebewa muna ibada muna karatun alqur'ani salatin manzo Allah sallallahu alaihi wasallam istighfari hailala kaza a gidanmu da ƴaƴanmu da matanmu mu zauna muna karatun alkurani muna nafilfili muna ibada mu yi umarni da wannan aiki idan muka yi umarni da wannan aiki ya ƴan uwa tana ne Allah subhanahu wataala sai ya ka ainafin Allah subhanahu wataala ya yayi mana halin da muke ciki wannan take ya ƴan uwa sababba ne ko hanyoyi ne ko karantarwa ce a matsayin mu na musulmi wanda ya kamata mu maida al'amuranmu ga Allah duk lokacin da wata annoba ta faru duk wanda wata masifa ta faru wani bala'i ya faru a duniya to sai mu koma ma Allah subhanahu wataala har yanzu ba mu gushe ba muna bayani kan a matsayin mu na musulmi wani irin abu ne ya kamata mu yi mu'amala da wannan abin kamun mu zo mu ga wannan abin ya tarihin shi yake a duniyar musulunci an taɓa wani lokaci a can baya zamanin magabata da aka samu ta annoba ta faru in an taba yi ya magabata suka yi mu'amala da wannan annobar dan ya zamanto komai mu a tsarin musulunci mu dora bisa sikeli na addinin musulunci abinda muka fadi daidai Allah ya ba mu lada kuskuren da muka yi Allah ya yafe mana muna roƙo Allah subhanahu wataala ya kare mu Allah subhanahu wataala ya kare kasar mu da kasashen musulmai baki daya wannan annoba muna roƙo Allah subhanahu wataala ya tsagaita mana ita muna roƙo Allah subhanahu wataala ya tsagaita mana ita muna roƙo Allah subhanahu wataala ya tsagaita mana ita waɗanda suka kamu da waɗannan cuta da wannan annoba daga cikin ƴan uwan mu musulmai muna roƙo Allah ya ba su lafiya muna roƙo Allah ya ba su lafiya muna roƙo Allah ya ba su lafiya muna roƙo Allah subhanahu wataala ya ba su lafiya Allah subhanahu wataala ya ba su ikon cin jarabawa Allah subhanahu wataala ya ba su ikon cin jarabawa Allah subhanahu wataala ya ba su ikon cin jarabawa waɗanda kuma ainafin dalilin wannan annoba ta zama ainafin ajalin su daga cikin ƴan uwan musulmai muna roƙo Allah subhanahu wataala ya ba su ainafin lada da irin ladan shahidi kamar yadda manzo Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam ya ainafin yi bayani waɗanda kuma ba su kamu da ita ba muna roƙo Allah ya kare mu muna roƙo Allah subhanahu wataala ya kare mu da mu da kowa din mu Allah subhanahu wataala ya kare mu Allah subhanahu wataala ya kawo mana ƙarshen wannan annoba kuma ainafin duk kowa da kowa din mu likitocin mu ne hukumomin mu ne jami'an tsaron duk waɗanda suke ta kokari kan ganin cewa wannan abu ya tsaya su kare mu muna roƙo Allah subhanahu wataala ya karfafe su Allah subhanahu wataala ya ba su ƙarfin gwiwa Allah subhanahu wataala ya agaza musu wa akhir da'wana alhamdulillahi rabbil alamin.